alhamdulillah ƴan uwa yau ce rana ta bakwai daga haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce mun zauna mun kwana mun karanta tarihin haihuwarsa an ji yadda aka haife shi an ji abubuwa da suka faru wato lokacin haihuwarsa kuma yau bayan ya kwana bakwai shine kakansa wato Abdulmuttalib ya tsara ya rada masa suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da sunaye masu yawa wasu malamai sun ce yana da suna 202 wasu sun ce 208 wasu sun ce 313 kai akwai ba da zai kai 800 sai kai 1000 suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma la ayi halin manzo Allah akwai sunayensa wanda Allah tabaraka wataala ya ambace shi da su sannan manzo Allah ya ambace shi a cikin littattafai a cikin attaura a cikin linjila duk yana da sunansa idan suka faɗi wannan sunan sun san manzo Allah yake nufi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya ce ina da sunaye masu yawa ina da sunaye manzo Allah yake cewa ni ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace kuma ni ne Ahmadu shi ni ne Mahi wanda Allah yake shace kafirci da ni ni ne Hashimu wanda Allah zai tara mutane a ƙarƙashin digadigaina ranar kiyama kowa yana ƙarƙashin diddigan manzo Allah duk inda ka kai to kana ƙarƙashin wannan diddigan dan alfarmasu za ka ci sallallahu alaihi wasallam to haka ke manzo Allah shi ne Hafiz yace ni ne Hafiz yace ni ne Aqim kuma ni ne Aqim abinda ake nufi da Aqim wanda babu wani annabi bayansa ba wani annabi da zai zo bayansa manzo Allah yace ni ne Aqim shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ne Nabiyur Rahmati ni ne annabin rahama alwan Allah ya ambace shi bil mu'mini ne ra'ufur rahim ni ne annabin rahama kuma yace ni ne nabiyyu tawbat walau annahum izlamu anfusahum ja'uka fa yastaghfiru Allah wa yastaghfiru lahum ar-rasulu lawajid Allah tawwabur rahim alani Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu da Allah ba wato wannan suna shi yasa ni ne nabiyyu tawbat yace ni ne muqaffa kuma ni ne hashiru ni ne nabiyul malahim ni ne nabiyul malahim shi alqur'ani yana da sunaye da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ambace shi rasulan ya ambace shi nabiyan ya ambace shi aminan ya ambace shi shahidan ya ambace shi mubashiran ya ambace shi naziran ya ambace shi da'iyan ila Allah bi izni ya ambace shi sirajan ya ambace shi muniran ya ambace shi ra'uban ya ambace shi rahiman kuma Allah ya sanya shi rahama ne kuma ni'ima ne kuma manzo Allah shari'a ne sallallahu alaihi wasallam ina daga cikin sunayen manzo Allah al-fatih kuma al-khatim al-fatih lima ughliqa wal-khatim lima sabaqa ina daga cikin wato sunayensa nasiru kaga ni nasiru al-haqqi bil-haqqi ina daga cikin sunayensa haji haji ila siratikal mustaqim kaga ni duk sunayen manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ina daga cikin sunayensa tahe ya fi duk sunayen manzo Allah ne ina daga cikin sunayensa Abdullahi mai bawan Allah ina daga cikin sunayensa Khatimul Anbiya shi ma sunan manzo Allah ne ina daga cikin sunayensa Al-Mukhtar ina daga cikin wato sunayensa Al-Makki ina daga cikin sunayensa Al-Ma'mun ina daga cikin sunayensa Al-Hadi ina daga cikin sunayensa wato ina daga cikin sunayensa bayan Ahmadu wato ana ce masa bayan ana ce masa ana ce masa Nasiru ana ce masa wato ana ce masa Munhaminna yana da cikin sunansa Munhaminna shi sunansa na Munhaminna suna ne da Siryaniyanci abinda ake nufi da Munhaminna a Siryaniya shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah yana da sunaye wato masu yawa akwai su Mahmudu bayan Muhammadu Ahmadu akwai kuma Mahmudu shi ma sunansa ne ana ce masa Abdul Ahadi shi ma sunan mazala ne sallallahu alaihi wasallam ana ce masa Mansuru bayan Nasir to ana kuma ce masa Mansuru sallallahu alaihi wasallam to sunayen mazala suna da yawa sallallahu alaihi wasallam saboda haka za mu ga cewa shi kamar yadda masu ilimi suka yi bayani suna cewa kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma yawan suna yana nuna ɗaukakar wanda aka ambace shi da sunan idan mutum yana da sunaye da yawa da ake kiransa da su yana nuna wannan mutum maɗaukaki ne wanda ba ya ɗaukaka shi kenan an faɗi sunansa shi ne sai zama ƙwalle ɗaya farde ba ya ɗaya ba ya da wani abin nan amma yawan suna yana dalala wato bisa wato daukaka to sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin linjila yana da suna ana ce da shi farqalidu farqalidu ma'ana farqalidu shine ruhul haqqi ruhul haqqi ruhi na gaskiya to su a gurin sunan sa kenan sallallahu alaihi wasallama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunan da yafi shahara da shi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma wannan suna da shi ake ambatar sa amma dukkan wayannan sunaye wato sunayen sa ne sallallahu alaihi wasallama to sallallahu alaihi wasallama tun kafin ma a haife shi da bayan an haife shi ana da bayani akan sallallahu alaihi wasallama akan za a haife shi kuma ana da bayani akan za a bashi annabta ya ishi misali cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka haife shi dukkan malamai na Yahuda da Nasara da waɗanda suke kusa da waɗanda suke nesa da waɗanda suka san taurari sai da suka san cewa fa an haife shi lokacin an san babu labari ba irin yanzu bane da za a bude radio ko talabijin ko kuma ga waya na ƙarshen duniya ya magana da ta wancan ƙarshen duniya a lokacin da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka rika ba da labari akwai wani masanin wato masanin ba Yahude ne masani ran da aka haifi manzo Allah da ya fito ya daga kai da daddare ya duba taurari sai koma gida yana ihu sai yalansa suka ce ihun ne kake shi to wallahi yau ƙarshen duk wani addini ya tsare iyalai suka ce me yasa sai ya ce an haifi Muhammadu yau an haife shi sai waɗansu daga ciki da sai suka ce to in an haifi Muhammadu yau ai sai kai murna cewa ai addinin Yahudanci ya ƙare ya zan yi murna to duk haka suke Laraba duk haka suke wato tun zamanin mahaifiyarsa ya ishe mu misali abin da ya faru tsakanin Abdulmuttalib da Saif bin Ziyad Saif bin Ziyad wato alhimyari wato lokacin da ya samu mulki to shi Saif bin Ziyad a Habasha yake to da ya samu mulki to wannan mulkin nasa ya haɗu har da Yaman shikenan sai ana ta zuwa a yi masa murna shikenan wafadin Larabawa su ma suka haɗu suka ce za su je su masa murna saboda akwai tijararsu da zilatun shi ta yi wasai sau suna da maslaha shikenan suka haɗu suka je suka gaida shi suka yi masa murna to wanda ya yi musu bayani wanda ya yi bayani a maimakon su shine Abdulmuttalib shine ya yi bayani a gaban Saif bin Ziyad ya yi huduba ga huduba ta sau da dogo huduba ya yi ya yabe shi yana yabansa yana faɗar abin da ya kawo su shi kuma sai bin biye ne yana kaɗa kai to bayan duk sun gama sai ce to aje a kai su gidan baki a sauke su to bayan an sauke su sai da suka yi wajen wata ɗaya ya manta da su su ko ba za su tafi ba domin in sun tafi sun laifi shi kuma ya manta da su can sai ya tunano su sai tuna cewa ai a cikinsu akwai jagoran da ya yi musu wannan bayanin sai ce aje a kira musu Abdulmuttalib aka je sai aka je aka kira Abdulmuttalib sai ce da shi ya kai Abdulmuttalib na ganka kai mutum ne wato mai daraja mai fuska a cikin mutanenka kuma mutum irin ka ba a raina shi kuma a cikin maganganunka na dan fuzi wani abu wanda muke da shi a cikin littafin boyayye zan maka wani bayani yanzu wannan sirrin mu ne da ba ma son ba ma budewa kowa ya san shi amma zan gaya maka shi in ka ɗau alkawarin kai ma za ka ɓoye shi Abdulmuttalib ya ce a ranka ya tsaye sake yin bayani ai ban fahimta ba zan ɗau alkawari ba sai na san me kake ji in ce kawai na ɗau alkawari zan ɓoye bayan baka ce da ni ga abin da yake akwai ba sai ka gaya mu sai ce akwai a cikin ilimin mu ɓoyayye da ilimin mu tattakacce wanda ba ma nuna wa kowa cewa akwai annabi zai bayyana a ƙarshen zamani kuma annabin nan daga ƙasar ku yake shin kana da labarinsa sai Abdulmuttalib ya ce a an yi min da labari wani annabi ya bayyana sai ce da shi ba yanzu zai bayyana ba amma an haife shi kana labarin an haife shi sai Abdulmuttalib ya ce a an yi ban san shi ba kuma ni ba wani labarin da ya zo min cewa an haifi wani yaro shi annabi zai zama nan gaba sai mu gina ya ce a ya ce to tun da baka sani ba zan faɗi wata alamominsa idan na faɗi alamominsa idan sun tabbata alamominsa ne to sai ka gaya musu, sai ka gaya maka shi ne. Idan kuma ba alamominsa ba ne, to shi ke nan ka gaya musu, zan gaya maka ba shi ba ne. Amma abin da nake sanar da kai, ni a gurina, alamomin da nake gani naka, wannan yaron da aka haifa, wanda muka san an haife shi, da alamar kai kakansa ne. Sai abin da ɗan ne ce, Allah ya taimake ka ka ƙara bayani. Sai ce ƙarin bayani na shi ne, za a haifi yaro wanda zai shi ne annabin ƙarshen zamani, za a haife shi ubansa yaro ba zai samu babansa ba. Kuma an tafi kaɗan mahaifiyarsa za ta rasu, ba zai rayu da ita ba. Kuma akwai hatimin annabta a ƙarƙashin kafaɗarsa. Sai abin mutsan ne ce, Allah ya taimaki sarki, misalinka baya ƙarya, kuma misalinka baya faɗan magana ta faɗa a ƙasa. Shi ne dai an haifar mun wato yaro, wanda yaron nan da aka haifar mun shi bayan ya girma aka yi fansa a kansa saboda wata ƙabiya da ta abu. Sai na neman masa aure, ya auri wata mata wacce take maɗaukakiya a dangi, babba ce a dangi wacce ya aura. To bayan ya aure ta, ta yi ciki da wannan yaro, sai ya mutu ya rasu. To wannan yaron an haife shi. In dai abin da ka faɗa haka ne, to ubansa dai yaron nawa, wannan jikan nawa ubansa ne, na haife shi yaron. To kuma wannan maganar hatimi da kake faɗa, na ga wani abu babu shakka a ƙarƙashin kafaɗarsa. Amma Allah ya taimaki sarki ka ƙara bayani. Sai ce to ƙarin bayani, babansa ma zai rasu. Sannan kuma za a yi ishara a kansa, kai ba zan ɓoye maka abin mutsali, yaron nan an haife shi kuma kai ne kakansa. Saboda hatta siffarka tana nan a cikin littafin ɓoyayye muna da shi. Yace kuma idan na rufe lokacin da aka aiko shi, to insha Allah zan je zan mu baya a gare shi, zan bi shi. To shi kenan. Saif bin Ziyad yace to amma zan maka nasiha, in ji Saif bin Ziyad yace nasiha ta gare ka, ka ɓoye wannan labarin. Saboda waɗannan da kake tafa da su, idan sun ji wannan labarin za su yi maka hasadin darajar da za ta same ka. Yace a insha Allah wannan ai cikin ɗa ba na abinci ba ne. Kan ya ƙoshi da abinci, sai ya ƙoshi da ɓoye magana. Shi kenan, sai su a maida abin mutsalin masauki, aka maida shi. Suka kuma kwana bakwai sai sa aka kirawo su, aka zo ya ce duk su zo, suka zo sai yi musu shi ya ce to yanzu zan sallame ku ku koma gida. Shi ne ya musu kyauta, kowanne ya ba shi bawa goma, kuyanga goma, ƙuƙiya 40 ta dinari, ƙuƙiya 40 ta azurfa, doki goma, raƙumi goma. Da ya tashi shi kuma Abdul Muttalib sai ya ninka masa abin da ya ba su so goma, sai ya ninka ba su. Sai Abdul Muttalib ya ce a Allah ya taimaki sarki, za ka janyo baƙin ciki a cikin mutane na. Sai ta ba wani baƙin, ka gaya musu ka ce ai kai abokina ne, mun yi abokantaka da kai, kuma abokina ya girma ba abokinsa wani abu ne, yake kirawo ka gaya musu. Suka shigo sai ya ce da su, kun ga na ba ku kaza, na ba ku kaza, shi kuma wannan bawan Allah da cibi shugaban nan da ya zo da ku, na ba shi kaza zai kaza. To kar ku yi ji haushinsa, ba shi ya sa na rage muku ba. Wannan ita ce kyautar da na niyyar ba ku. Shi kuma abin da na ba shi saboda wata dangantaka tsakanina da shi ta abokantaka, dama abokina ne. Shi kenan, ya sallame su suka koma gida. Irin waɗannan labaruka suna da yawa, za mu zo za mu ji su nan gaba, insha Allah. Akwai abubuwa da yawa da suka bayyana. Wanda za mu zo ƙistar labaran da aka samu daga aljanu, labaran da aka samu daga cikin gunki, gunki ba sai da ya ce an haifi manzana. Labarin da aka zo aka samu daga masu kuma malaman Yahuda da Nasarawa, za mu zo mu ji ƙistar Sawadu bin Qarisi, za mu zo mu ji ƙistar Salman al-Farisi a gairin gogayyar da ya yi kan ya shiga addinin Musulunci. اللهم صل على سيدنا محمد لما أغلق والخاتم لما أشهر لنا الحق وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.